Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna ranar Lahadi 4 ga watan Al-Muharram hijira 1447 wanda ya dace da 29 ga watan 6 shekara ta 2025. Shi gaba da karatu wannan littafi mai albarka mai suna Misbahur Rawi, wallafar babban malami Al-Sheikh Abdullah rahimahullah ta'ala, wanda shine darasi na 16. Darasin da ya wuce mun yi magana akan al-maqalubu wal-munqalibu, yanzu za mu tashi al-murakkabu. Al-murakkabu mala yace tarkibu isnadin bi matnin akhara wa matnihi bi ghairihi mukhtabira murakkabun ka qissatil bukhari ma'a ahli baghdad ul-ikhtibari ma'a ahli baghdad ul-ikhtibari ba'un cewa ya umma auli garabatin mahalla salimi yubdiluna fi'an bisariqin sumi. To mala yace al-murakkabu daga cikin nau'ukan hadisai waɗanda ke da matsala ba za a karbe su ba, akwai al-hadisul murakkabu, akwai hadisin da malamai suke masa suna da murakkabi. Duk da wasu malamai sun ce a'a da shi da wanda ya gabata duk abu ɗaya ne, wato al-munqalibu kenan. Akwai malamai daga cikin malaman hadisi wanda su ba su ware shi ba, duk sun sa shi cikin nau'in hadisi munqalibi ko al-maqalub. Tumala yace tarkibu isnadin bi matanin akhara wa matnihi bi ghairi, a lokacin da aka wato dora isnadin wani matani, wato hadisai ne guda biyu, an fahimta, sai aka dauki isnadin ɗayan hadisin sai aka dora shi ga matanin wani hadisin, shi aka jaye nashi isnadin sai aka dora masa isnadin wancan matanin, to wannan shi ake kira da at-tarkibu ko al-isnadul murakkabu. To wannan shi ne tarkibu isnadin, dora isnadi bi matanin akhara da wani matanin daban sai a cire isnadinsa. An gane? Sai a dora shi ga wani matanin wani hadisi na daban. Wa matnihi, shi kuma wannan da aka dora masa wani isnadin wani hadisi bi gairihi, shi kuma sai a dauko nashi na isnadin wani hadisi sai a dora masa, sai a hada shi da matanansa. Yawwa, kamar hadisin innamal a'malu binniyat, to isnadinsa sai a cire shi sai a kai ma wani isnadin, sai a dauko na wani hadisin isnadin wani hadisin sai a dora masa. To wannan at-tarkibu ake kiransa. Ana samun irin wannan can zamanin da ake riwaya. To dalilai guda biyu ke sa a samu irin wannan abun. Abu na farko shine mukhtabira, wani zubin haka malamin hadisi yana yin haka dan ya jarraba abokin karatunsa ko wani malami. Yawwa, idan wani ya zo yana rawaka ya ishi ya san hadisi ai kaza 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 shike, sai ya samu hadisi kamar biyar, sai ya tarkibin isnadansu da isnadan wasu hadisan daban, sai ya cakuɗa su sai ya zo ya yi masa tambaya akai. To can da ana yin wannan. In baka san hadisi ba, ba yadda za ka yi ka iya gane tarkibi an kai kuma ka iya gane isnadin wannan hadisin ba nashi bane isnadin sakaza an kai ma wani hadisin ne to shine mal yace murakkabun ai haza murakkabun wannan shi ake kira da al isnadul murakkab to ina misalin haka ka qissatul bukhari kamar labarin al imamul bukhari ma'a ahli bagadada da ta faru tsakanin sa da mutanen bagadada malaman bagadada wal ikhtibar ma'abuta jarrabawa wato al imam al bukhari sai labari ya kai wa malaman bagadada cewa al imam al bukhari zai shigo bagadada dama bagadada kasa ce wanda tana tinkaho da ilimi suna jin kansu da karatu musamman ba sa son a ji an ce ai ga wani yafi su ko ya zo da wani abu wanda su ba su da shi to suka ji wannan labari dama suna da labari al-Imam al-Bukhari yadda ake yabon sa wajen karfin harda da gogewa a ilimin hadisi suka ce to shikenan sai sun ka shirye fulan su malaman suka samu wasu matasa guda 10 cikin dalibai sai suka samu hadisai 100 an gane sai suka caccanza isnadin kowane hadisi aka cire isnadi ne na asali aka dauko isnadin wani hadisi aka dora masa kowane matashi sai aka bashi hadisi 10 sai to in yazo yana muhadara ko yana koyarwa ku bari sai an taru kowa sai ya fara yi masa tambaya hadisan da aka bashi daya bayan daya shikenan al-Imam al-Bukhari da yazo mutane sun cika an yi taro wanda an dade ba yi shi saboda ana so a kunyata shi tunda an ce ai malamin hadisi ne to zamu gani da yazo shikenan dama an shirya kai zaka fara in ka gama tambayoyinka aje ga nabi kai ma in ka gama haka har zuwa ga mutum 10 din da yazo yana bayani sai wani ya daga hannu sai aka karama kallah ina da tambaya sai ni a tambaye kai ce ina tambaya ne kan hadisi kaza da kaza da kaza sai ya faɗi hadisin da isnadin sa tunda wancan lokaci ba a faɗin hadisi sai da isnadi ko aziza kai ko fatawa za kai ko mi za kai da ya ji hadisin farko al-Imam al-Bukhari ya ce ban san wannan hadisi ba la arifu ce to tambaya ta ƙare ya ce akwai wani hadisi shi ma ya karanta shi tare da tarkibin isnadin sa ya ƙare al-Imam al-Bukhari ya ce la arifu ban san shi ba haka sai da ya gama kawo hadisan 10 sani ba aka je ga nabi shi ma ya fara koro nashi wasu hadisan daban ya ja ce shi ma wannan hadisi ban san shi ba sai to ga nabi shi ma haka aka yi duk sai da suka kare duka yana ce musu la arifu su malaman na gefe sai to an ce malamin hadisi ne shirmen banza sai da sun gama kakaf sai al-Imam al-Bukhari ya ce to ina da magana ce to mi an magana ka ya ce to sai fara da na farkon ce to hadisin da kai tambaya a kansa tambaya farko dalilin da yasa nace ban san shi ba a yadda ka faɗe shi ban san shi a haka ba saboda isnadin da ka faɗa ba nashi bane isnadin shi yana cikin hadisi kaza da dan uwanka ya karanta ga yadda isnadin yake ya dauko isnadi ne na ƙwarayarsa yace shi ma hadisi na biyu da ka kawo shi ma ba isnadin sa bane na uku ma haka na haka ya bi su kuma bi tartib tambayar da ka fara da ita zai fara baka amsa to haka sai da ya bi hadisan nan 100 kuke gyara sai fa Yesus sai an kai kabbara aka ce Allahu akbar sai an ga sallama aka ce to shike sai malaman sun ga zo sun ka bi kauya eh kace to lalle wannan malami a ya kai eh shige na to tun daga lokacin sai dama kasar Bukhara ita abin nan Bagada da ita kadai ce bata sallama masa ba to sai suka sallama masa da cewa to lallai wannan malami ne sauransu eh ko malamin ma to eh gogagge a ilimin hadisi eh ka duba su sai da sun kai mitin ba malami ɗaya ba fa malamai ne sun ka hadu waɗanda aka ji da su na hadisi sannan bai san za a yi mai haka ba ballantana a ce ai ya shirya ko ya yi nazari ko ya san tambayoyin da za su yi musu su ne sun kai abinsu amma saboda an yi karatun kuma abin da ka yake kuma da gaske aka yi haka a ganin take sai ya walwale musu inda bai fahimci karatun ba zai iya ko inda karatun malamin buɗe littafi to shi yasa ake cewa ya haddace ilimi yanzu ko da ya san abin inda bai haddace ba zai iya bada amsa ko ba haka ba to wajibi ne abinda ka sani kai kokari ka haddace shi to su sun yi haka ne kawai don su jarraba shi ita ce da sharri da mugunta irin ta malamai to canda da ana karatu da gaske ana samun irin waɗannan abubuwa amma yanzu kaga babu iya abinda wasu za su yi sai a ce ɗaya a yi mai murɗaɗɗiyar tambaya shi ɗaya ne iya abinda za a iya yi ke tunda ba karatu ake to da wadda an murɗaɗɗa da wadda ba murɗaɗɗa ba kowa kallon ta yake murɗaɗɗa wasu tambayoyin sai kaga na ƙananan ɗalibai ne to amma shi mai tambaya yana ganin cewa ai ya yi tambaya mai wahala kaza da sauransu tunda da ɗaliban da malaman duka ba karatu ake ba tunda yanzu karatun zaka ga na buƙata ne ake yi zan yi lacca in je in ɗan dudduba shafshaf sama-sama abinda zan faɗa shikenan da laccan ta wuce kuma shikenan an riga an wuce ko zan karantar da ɗalibai shikenan dan duba dan abin da zan karantar da su shi ma iya abin da zan faɗa musu dan duba yanzu in faɗa musu kuma shikenan yanzu karatun da ake to wannan ba karatu bane kai karatu ka san abin ba dan wai zaka koyar da shi ko zaka bada amsar shi ba a kai karatu ne dan ka san shi kuma ka sani saboda haka san da buƙatar shi ta zo sai ka bayar da shi da ba ta rangani ba wai sai ka koma ga littafi ko kai nazari ba ko ka ce madalibai to wannan abari sai gobe sai mun dan yi bincike wurin nan ya laƙi to kaga ai shi yasar shi Allah kake ai auli garabatin wani zubin kuma akan yi haka saboda a nuna cewa an zo da wani abu bako wanda kowa bai sani ba wani zubin san lokacin malamai da ɗaliban ilimi suna yin haka don a ce ɗaya ya zo da wani abu wanda kowa bai san shi ba sai ya ɗauki hadisi wanda aka sani a sinadin sa kaza 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 sai ya cire sinadin sai ya ce ai shi ya ma rawaici hadisin ma da wata hanya sai ya ƙirƙiro wata hanya ta sinadin sai ya jingina ma hadisin to sun yi karatu za su tada shi sai to a wanga ai ba sinadi bane ai sinadi bane so da ba abinda zaka kawo yanzu a ilimi kana fadan sa ma abutan sa za su gane in na ƙarya ne in na gaskiya ne za su gane in kai ka kirkiro za su gane in wani ya kirkiro za a gane tunda yanzu kaga an daina riwaya yanzu ba zamanin riwaya ake ba to duk wani isnadi da zaka je ka kirkiro za a tona ma asiri saboda asani da din suna nan rubuci cikin littattafai kana ketare suka fadi wani wanda bai cikin su to malamai za su sani eh to amma kaga in baka yi karatu ba shikenan in ma ƙarya yayi mi ba za ka gane ba to shine to amma duk an daina irin waɗannan abubuwa to sai malai ba da misali yace mahalla salimi yubdilu nafi'an eh kamar isnadin da yake misali a ce daga salim zuwa abdullahi dan umar zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to shi sai canza salim shine mahalla salimin sai canza mahallin inda salimu yake nafi'an sai ce a shi hadisin ya zo masa ta hanyar nafi'u shi kuma nafi'u daga abdullahi dan umar shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkanin su salim shi a da ne ga abdullahi dan sani an gani to saboda haka nafi'u ma almajirin sani duk sun yi karatu wurin sa to amma yadda isnadin yake ya zo ne ta hanyar salimu daga shi abdullahi dan umar sai ya zo ya ce a'a ai shi hadisin ya zo mai ne ta hanyar nafi'u saboda ya san cewa nafi'u din ma yana da riwaya ga abdullahi dan umar me yasa yake son yayi haka saboda ya zo da wani abu bako wanda kowa bai sani ba a ce shi kadai san wannan abu kai amma in sun yi karatu za su ce wannan hadisi bai taba zuwa ta hanyar nafi'u ba eh wannan kawai dai kirkire ne irin naka sai a tada shi to zaka ga yanzu waɗanda ba su zurfafa a karatu ba ana samun irin wannan matsala sai kaga mutum na ta fadan abu kuma abin ba shi a littafi eh amma sai kaga yana jingina malamai ko yace maka wasu malamai ai sun ce kaza eh ai kaza kuma abin babu shi a littafi bai da abin fada ne ba zai iya cewa bai sani ba to kuma ya san mutane jahilai ne shi sai yace ai wasu malamai ma sun fada to kaga ni a gonin da ma halittafin ma za su kirkira su fada sai ai a littafin kaza kuma in ka koma a littafin ka duba ba za ka ga wannan magana ba to mafi yawan masu karantarwa yanzu haka suke me yasa suke haka saboda ba a karatu yanzu in ma kana karatu kana tausikin karatun bil adilla to mutane ma kosawa ma suke in kana karatu kana kawo dalilai da littattafai da marji'i da sauransu yanzu mutane ba sa ma son irin wannan karatu an bi sun kawai daidai ka ce halat kaza kaza ai wasu malamai ma sun ce kaza ai wasu malamai sun halata sai ka wuce kawai shike to ya zamu yi mu gane gaskiyar abin da ka faɗa kai tausiki malaman dawa ba su da suna sannan a wani littafi aka faɗa cewa su ma sun faɗi abin wannan shine tausiki duk sanda zaka faɗi abu na ilimi wajibi ne fa kai wannan ba ya dai ga zuwa ga mutane ai malamai sun faɗa ba taba ko ne malami ne ake karban maganar sa ba sanan ba maganar kowa ne malami take hujja ba amma kana faɗan malamin to shikenan ka hutar da mu kana faɗan littafi ka hutar da mu to harkar ilimi ta lalace yanzu to sumi ka ambaci sunan wannan dabi'a bi sariqin da me yin ta da cewa barawo shi malaman hadisi suke kira barawo tunda ya sace isnadi yayi me yauwa to kaga ilimi ma akwai barayi kenan Allah ya sawwaka sai al-muttarib sai hadisi muttaribi hadisi muttaribi to shine malai yace mukhtaliful awjuhi wattarjihu muftaqadun muttaribun tarihu to sai hadisi wanda ake kira muttaribi wanda shi ma yana cikin hadisan da malamai sun kace ba a karbar sa saboda wata illa ta al-ittirab shine rawrawa abin da yake ya rawrawa bai tabbata ba to shi ake kira al-muttarib a larabci sai ma lace mukhtaliful awjih hadisin da yake fuskokin sa sun zo daban-daban da sassabawa ya zo ta fuska kaza ya zo ta fuska kaza kuma duka fuskokin sun saba ma juna watarjihu kuma a rinja yadda wani sashi akan wani sashi muftaqadun an rasa mana ba fuskar tarjihi ya akwai tarjihi to babu al-ittirab idan aka samu hadisi ya zo da fuskoki daban-daban kuma akwai fuskar da za a iya rajjaha ta akan wata to wannan kaga ba a cewa akwai ittirabi inda za a tabbatar da al-ittirab shine in ya zan wato ba za su hadu ba sannan kuma ba za ka iya tarjihi ba to shine yace muttarib to wannan shi ake kira da hadisi muttaribi farihu kuma abin jefarwa ba a hujja da shi kana muqabala da mutun ya kawo ma hadisi muttaribi sai ka ce ai wannan ba za a yi hujja da shi ba sai ka bar mai abin sa ina misali to shine yace shi al-ittirab din nan kashi biyu ne wani lokaci akan samu al-ittirab fi al-isnadi a cikin isnadi shine yace fi sanadin yakan zo cikin sanadi kamara wasma'ilu fi matnin idza salla kathirul khulfi ko matni idza salla kathirul khulfi wala amma sa tanwini to wazanin zai kare to al-ittirab wa isnadi kamar isnadin da muka samu ya zo ta hanyar isma'ilu ibn umayya a wani matanin hadisi da ya zo cewa idza salla ahadukum falyaj'al shay'an tilqa'a wajhihi in ɗayan ku zai salla to ya sanya wani abu a gabansa na sitara to a ciki sai an ka ambaci fa in lam yajid asan yansibuha bayna yadayhi falyakhutta khatta in bai samu sanda ba yayi zani ya ɗansa hannunsa ko wani ice ya ɗan yi zane shi kenan to cikin hadisin an ambaci haka to shi wannan hadisi sai malamai suka ce wanda al-imamu Abu Dawud ya rawaice shi a littafinsa ta hanyar shi Isma'il ibn Umayya to shi wannan Isma'il din nan ibn Umayya din nan hadisin ya zo ta hanyar sa da fuskoki daban-daban da isnadi mabambanta shi yasa mala yace kasirul khulfi wato an ruwaita daga gare shi ko shi ya ruwaita din da sabani daban-daban saboda akwai riwaya aka ce shi Isma'ilu din ya karbi hadisin ne daga Amr ibn Muhammad shi kuma Amr ibn Muhammad ibn Huraifin daga kakansa kakan nasa shi kuma daga Abu Huraira shi kuma Abu Huraira daga manzon Allah cewa in ɗayan ku zai yi sallah ya sanya wani abu a gaban fuskar sa in bai samu sanda ba da zai kafa to yayi zane zane to waccan fuska ta farko cewa shi Isma'il ya karbi hadisin daga Amr ibn Muhammad kuma sai aka saki samun wani isnadi cewa Isma'il din ya karbi hadisin daga Abu Amrin ibn Huraifin daga babansa daga Abu Huraira kaga wannan hanya ta saba mu waccan hanya ta uku kuma aka ce a shi Isma'il din ibn Umayya ya karba ne daga malaminsa Abu Amr ibn Huraisin an jaddi ba daga babansa ba wacce hanya ta farko an abihi amma ga hanya an jaddi daga kakansa kakan nasa shi ya ji daga Abu Huraira kaga ita ma wannan ta saba mawa to shi yasa sai malamai suka ce isnadin wannan hadisi muttarib shi yasa sai malamai suka rona na shi cewa hadisin zane to da'ifi ne. An gane? Inda baka samu sanda ba shikenan sai kai sallaka haka nan. Inna fattaqullaha masata'tu. Kai nema abinda zaka kafa baka samu ba. Shikenan. Shi yasa malamai da dama sai suka rona na hadisi. Hatta Sheikh Al-Albani rahimahullah ya rona shi. To da haka hadisi ne, hadisin zani a matsayin sitara bai tabbata ba. Menene illa al-ittirab? Wannan rarawar da aka samu Isma'il ya karba daga wani, wata fuska daga wani, wata fuska daga. Ya aka samu magana da irin wannan to aka raunana ta. To shine kasirul khulfi. Yana da yawan sabani. Sai hadisi na gaba. Wa shayyabatni hudun jaa mursala wa musalan wa asnaduhu bikhtila. To sai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana Abu Bakar As-Siddiq sai ce ya Rasulullah araka shibta na ganka hurhura ta bayyana a fuskar ka ya manzon Allah. Sai manzon Allah ya ce shayyabatni hudun wa akhawatuha. Suratu Hud da ƴan uwanta su suka sani hurhura, wato ambaton abin da ke ciki na tashin hankali da sauransu. To shine malai ya ce shi wannan hadisi da aka ambata yazo mursalan, jaa mursalan, wata riwayan yazo ba tare da ma ambaton Abu Bakar din ba, kawai daga tabi'i sai manzon Allah, shine al-mursal, hadisin da aka cire sahabi. An gane? Shi kuma tabi'i bai ga manzon Allah ba, ka kamata ya faɗi malamin sa. Wa mursalan, wata hanya kuma tazo a matsayin musali, wato mausul, yazo a matsayin mausuli tare da ambaton shi Abu Bakar din. Sannan kuma malamai sun kasa tarjihi saboda kowace hanya tana da ƙarfi. Inda an yi tarjihin hanyar farko ko ta biyu, to kaga shikenan al-ittirab ya faɗi ko. Sannan wa asnaduhu, kuma malamai masu rubuta littattafai musnadu wani, musnadu wani, misali musnadu Aisha, musnadu Abi Bakar, musnadu Umar, musnadu kaza 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 kaza, kamar al-Imam Ahmad in ka samu littafin sa al-Musnad, to zaka ga haka tsarin hadisin yake, ba kitabu kitabu zaka gani ba, a'a musnadu sahabi, in ya kawo sahabi sai ya kawo hadisan sa gabaɗaya da ya samu. In ya gama da shi sai ya koma ga wani sahabi ya kawo nashi, in ya gama da shi sai ya kawo nashi. To littattafan hadisi da aka rubuta da wannan tsari su ake kira da al-masanid. An gane? To su malaman shi wannan hadisi sai aka ga sun kawo shi a musnad na Abu Bakar, wasu kuma suka kawo shi a musnad na Sa'ad, wasu daga Aisha, wasu daga wasu ma wanda ba su ba. To wannan ittirab din da ya same shi, shi yasa dai sai malamai sun kai hukunci cewa hadisin ba zai yi ayi tarjihi ba, saboda haka hadisi ne da'ifi. Sai suka rona dashi. Shine wa asnadu biftila. Suka kawo shi da isnadi da mabambantan sahabbai biftila da sabani. Biftila fi ne an shafe fa'un saboda wazani. To sai malai yace misali na gaba, wa nadhu farjin an wudu'i nikhtalif ko nikhtulif, an wudu'i nikhtulif amma mujahidun rawahu ma'urif. To sai misalin hadisi wanda yake mukhtalif ko kuma mubarib, shine misalin da malai ya sake kawowa hadisin yayyafa ruwa ga al'aura idan mutun yayi saliki idan mutun yayi tahara to sai hadisin yace dan yayyafa ruwa ga al'aurarsa bayan ya kammala shine annadhu to wannan hadisi ikhtilafa an samu sabani ta hanyar ruwaito shi wanda mujahid ya ruwaice shi daga al-hakam ibn sufyan sahabi ne to ikhtilafa an yi sabani amman mujahid rawahu shi mujahid din nan daga waye ruwaice shi an kasa tantance hakikanin waye ruwaice shi wata fuskan ya ambaci wannan wata fuska ambaci wannan wata fuska ambaci wannan to shi yasa shi ma sai malamai suka ce tunda wanda ya ruwaice hadisin daga wurin sa shi mujahid ma uri ba san shi ba hadisi ne muttaribi ya daga cikin hadisan da malamai suka raunana sai malai yace aw matanin mithlu hadisil basmala wa qad madha mu'allala lin naqala aw matni ko kuma aw matnin ko matanan hadisi mithlu misalin mithlu hadisil basmala wato al-iqrab fil matni kenan wancan dun misalan da an hakawo iqrabi ne a isnadi to akwai sadda hadisi zai zo da iqrabi a matanin sa a alfaz din hadisin to sai ka muna misalan hadisin da wanda mun yi magana sa a baya hadisin Anas na cewa yayi sallah a bayan Abubakar da Umar sauran waɗanda ya ambata amma bai ji su suna bayyana basmala in sun zo karatu ba to mun karanta a babin da ya gabata na muallali cewa hadisi ne yana da illa wanda ya tabbata shine cewa yaji suna bude karatun su da alhamdulillah babu ambaton bismillah ko kwata kwata gaba daya shine yake tabbatacce to shine malai yace ambaton basmala a cikin sa to shi ma hadisi ne muttaribi wa kalima ba muallalan lin naqala bayanin sa ya gabata sai ka koma karatun da muka yi akan alhadisul muallal lin naqala a wurin masu naqaltowa to kaga shi yana da illoli wanda daga cikin illar tashi shine al-ittirab dama al-ittirab illatun ne min ilalil hadis kada a manta da wannan al-ittirabu yana daga cikin illolin hadisi da zaka ji an ce hadisi yana da illa to al-ittirabu tana daga ciki kusan ma babba ce sosai to sai hadisi na gaba ko misali na gaba walaysa fil mali siwaz zakati haqqun wa fil mali anisqati haka hadisin da yazo hadisin Fatima bintu Qais tace ta tambaye annabi ko an tambaye annabi akan zakka hukuncin zakka sai manzo Allah ya ce inna fil mali haqqan siwaz zakati ai cikin dukiya akwai wani haƙƙi banda zakka kinan banda zakka akwai wani haƙƙi da zaka bayar to sai yazo a wani lafazin a riwaya al-Imam Tirmidhi da Ad-Darimi da wani lafazin ba wannan ba da Ibn Majah cewa laysa fil mali haqqun siwa zakati ai dukiya babu wani haƙƙi da mutun zai bayar in ba zakka ba kaga wanda ya saba mu wance shi wance ya ce cikin dukiya akwai wani haƙƙi banda zakka wannan kuma ya ce a babu wani haƙƙi a dukiya in ba zakka ba to sai malamai suka kasa tarjihin ɗaya daga cikin lafuzzan sai suka ce hadisi ne muttaribi duk da wasu sun yi kokarin tarjihi cikin abin da suka fada suka ce a shi wancan da aka ce cikin dukiya akwai wani haƙƙi banda zakka haƙƙi ne na musahabi sadaka ce ta tadawi da sauransu shi kuma wannan da aka ce a babu wani haƙƙi a cikin dukiya in ba zakka ba ana nufin haƙƙi na wajibi zakka ita kadai ce dole amma duk abin da ba ita ba to ba dole bane wasu haka suka yi kokarin su hada ba amma dai malamai ba su goya musu baya ba da wannan tawili ne cewa haƙƙi din da gwama ya shi da zakka to yana nuni shi ma wannan abin wajibi ne kamar yadda zakka take wajibi to haka dai malamai suka ce kawai dai a hakura da hadisin a nemi wani saboda wannan al-ittirab da aka samu a lafazin sa to shine walaysa fil mali siwa zakati haqqun hadisin da yazo cewa babu wani haƙƙi a cikin dukiya in ba zakka ba da wanda yazo cewa kuma wa fil mali akwai wani haƙƙi a cikin dukiya banda zakka anisikati wanda an ruwaice shi ne daga amintattu illa kawai wajihu tarjihi da aka rasa to shi yasa sai malamai suka abin nan amma akwai wadanda suka yi tarjihin wanda suka yi kokarin hadawa to sai riwayatul majhuli wal mubhami wal mukhtaliti riwayar wanda yake majhuli rawi majhuli ma jahalatul aini kwata kwata ba a san shi ba ba a san tarjumar sa ba gaba ɗaya ba a san iyayen sa ba ba a san malaman sa ba ba a san almajiran sa ba ba a san garin sa ba wannan shi ake kira majhulul aini akwai majhulul hal wanda an san shi an san malaman sa an san almajiran sa amma ba a da yaqinin adalar sa ko kuma har da sa da sauransu to duk akwai su akwai mubhami akwai al-mukhtalit wanda ya samu matsala daga baya ko kwakwalwarsa ta dan samu tabin hankali ko kuma a'a kwakwalwar ta sarauni tai saboda matsaloli na rayuwa da kwakwalwar na ja amma daga baya sai ta zo tana dan yana dan mammanta wasu abubuwa to duk wannan illoli ne dake hada a karbi riwayar mutum sai a karbi riwayar sa wanda da kwakwalwarsa na lahiya lo yanzu da ya samu rauni sai a kyale shi duk wannan dai da ayi kokari a kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su malamai sun yi aiki mu yanzu mu karanta dai abin ya zama jidali ka duba fa lokacin da yake rubuta wannan littafi lokacin ba ba wutar lantarki litattafai ma da dutse ake rubutu da tawada biro wannan babu akwai takardu irin nasu a wannan lokaci wasu sukan yi ga itace wasu sukan yi ga takardu wasu sukan yi ga hatu kai a takarda ya rubuta littafin illa dai takardar tana yi tana samun canji da yanayi da sauransu ko yanzu ka auna shekara 20 takardun da ake amfani da su ba irin na yanzu bane ko ka gani amma haka sun yi kokari su sun yi karatun har sun rubuta wasu littattafan ma sai an yi tafiya an je Niger wasu sai an je Mali wasu sai an je Burkina wasu sai an je ina babu to amma kai yanzu ga wuta kila ba ga AC ga computer ga litattafai bugu ma har da kawa ta shi da abubuwa da sauransu amma kuma ba za ka iya karatu ba ka duba a gani inda suna sun ga samu wannan damar wani irin karatu kake tunanin zai kai yanzu karanta amma ake kana cewa littafin yana da wuya kama fahimta ma wuya take maka to shi ka nuna maka himmar su da tsama babura tunda ɗan adam ba mala'iku bane kai ba za ka iya karatun ka zama Abdullahi gwando na biyu za ka iya tunda ba cewa an kai an rufe kofa ba annabta bace ma gani shi ma kamin ya zo ya wasu malaman sun gabace shi yana ganin kamar bai kai ba zai kai su ba himma ce kawai da tsoron Allah da cin halal da sauransu to mu kuma yanzu mu ci haram mu ci shubha zunubi yayi mana yawa ina za mu iya karatu son duniya san duniya yayi mana yawa ina za mu iya karatu kaga ba za mu iya ba sai dai ɗan kadan daga ciki to waɗannan malaman muka kasa ma karanta abinda suka rubuta ai mun zalunce su inda sun rubuta ne don mu karanta saboda sun san wasu za su zo daga baya su ba su da bukatar wannan rubutun ba su da bukata gare shi sun yi ne don mu kuma mun zo din mun samu kuma mu ce ba za mu karanta ba to kaga ai da matsala ko da matsala sunan za mu kwana insha Allah wani darasin sai mu tashi riwayatul majhuli wal mubhami والمختلط الله يسكى مسد الخير وكما الله يبامو إيكوان كارانتاوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.